a daidai lokacin da hankula ma ke kwantawa biyo bayan tashi tashi hankula suka gutsun kwanakin na wasu sassan jar da mawa yanzu aka da bankin jar dawo mace shugabanni da kuma su fada a jira su tashi tsaye wajen fadakar da al'umma muhimmancin zaman lafiya a sanarwar da gwamnatin jar ta fitar gwamnatin jar sanata Muhammadu Bindo Umar Jibrilla yace dole ne yan jihar Fafe kafin ta nazo ganin illar da ke akwai a tashi tashi hankulan da suka gutsun kwanakin nan musamman ma a yankin Numan da Damsa wanda ke da nasaba da fadan kabilanci gwamnati bakin hadimin sa ta fuskanci harkokin yan labarai Mr. Martin Dixon yace gwamnati ba za ta kyale wasu suke daukar doka a hannu ba yayin da koyewa ba da kokarin da wasu ke yi a yanzu na kafa inta juna tsakanin al'umma
kashin da zai tabbata cewa wannan abu bai sake aukuwa ba ko da a kowane bangare na jihar Adamawa
wasu ado yake nan
ado da kuma kawo bayanin da ya kamata na jami'an tsaro da mun wannan ne ba abun da ya kamata a sake ce ta sake faruwa a jihar Adamawa ba an samu salama ya kamata a ce yanzu an dora ne akan bisa wannan salaman da aka samu gina mutane a kuma gina jiha gaba daya abun jiyayi ne kuma abun tausayi ne sosai abun na kira ga mutanen Adamawa a ci gaba da addu'o'i da kuma ta'aziya ga wanda suka rasa rayuwarsu da kuma wanda suke asibiti a wannan lokacin
yayin da gwamnatin jihar ke ma wannan kira ga mutanen irin su Alhaji Yaji Gombe wani dan siyasa a jihar na ko ganin dole fa shugabannin addini su ma su shigo a wannan yunkuri na kafin ta junan
shugabannin mu shine especially Muslim Council da kuma kan shugaban kan da shugaban Muslim Council kuma da su dora a tashin din mutane gurin addu'o'i domin kawo zaman lafiya wannan shine babban addin da ya ta'allaka kan su shugabanni sai zuwa a sai jin mutane al'umma ne zuwa coci a shiga coci a wuri Allah a shiga masallaci a wuri cikin addini biyu da kuke shi a ciki to wannan abun ya kai wani ya kai wani matsayi wanda yake ya tamu da hankali yau din nan so mu kuma na ganin in an bi ta gargajiya da al'adunmu akwai abin faɗan da kuma ba magana religion ba magana addini a cikin wannan lamarin
ita kwana ta bangaren kungiyar haɗin kan yan Adamawa ta Adamawa United Forum kokawa ta yi da rashin hukunta masu laifi a tashin hankula wanda ku ta danganta da cewa shine dalilin waɗannan tashin hankula da ake samu a tsakanin makiya da manoma a jihar Musa Jakeko da ke zama shugaban kungiyar a wani taron manema labarai ya koyi bayanin cewa
lani da muka zauna da su sun san tarbiyyar mu mun san tarbiyyar su kafin ka ga sa ta shiga gonan wani ta shi karfin fulani ne ya fi karfin shi ne ya shiga gona ya je ciyabu sai a zo a yi magana a sasanta amma wannan zamani ya kawo da bindiga za a zo gonan ka ce ka tashi ba Adamawa ba duk inda ka sani yaushe ne wani zamani ya zo ana bata fulani da kanshi ya zo na ya shiru ana bata shi ba fulatani ne
to sai dai ku yanda ma nake hada hanci wannan rahoto ba ne fa na cewa akwai wasu gungun matasa da ba jami'an tsaro ba da yanzu haka masu kafa shingiya a hanyar lamur da har zuwa garin Tinnus suna cazan masu shiga ko wucewa waɗanda ba 'yan kabilar yankin ba batun da kuke buƙatar ma bincike Ibrahim Abdulaziz Fashion House na Amurka daga Yola a Najeriya.